أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 18 ga watan Zulqa'ida hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da 16 ga watan 5 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan guwa ta ainihin wato Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar Malam Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullah ta'ala kuma wannan shine darasi na 60 kuma kila darasi na karshe a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya wuce mun karanta wasu daga cikin hadisan da ainihin wato suka zo game da biyayya ga iyaye ko sabawa iyaye amma kuma hadisai ne waɗanda suke ba su da inganci hadisai ne wanda wasu raunana ne wasu raunin nasu wato mai yawa ne wasu ma kuma hadisai ne na ƙarya waɗanda ake jingina su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar hadisin farko hadisin Anas dan Malik hadisi ne wanda yake mai rauni bashi da inganci ta fuskar isnadi inda ainihin wato wani mutum yazo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yana sha'awar zuwa jihadi amma kuma bashi da iko sai yace ɗaya daga cikin iyayensa suna raye sai ya ce mahaifiyarsa tana nan sai ya ce fa abulillaha uzran fi birriha ma'ana ka gabatar wa Allah uzurinka ko ka isar wa Allah da uzurinka game da biyayyarka gare ta idan ka yi haka fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun za ka samu ladan aikin hajji umra da kuma jihadi wannan hadisin bai inganta ba hadisi na biyu shi ma hadisin Abi Umama shi ma bai inganta ba wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wato wani mutum ya ce ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala waladihima haƙƙin da akan iyayensa ko haƙƙin iyaye kai akan dan su sai ya ce huma jannatuka wa naruka yace su ne aljannaka su ne wutarka wannan shi ma hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni hadisi na uku hadisin Abi Huraira inda yake cewa wato ku kame daga matan mutane matan ku za su kame ku biya wato ku bi iyayenku iyayenku za su bi ku har zuwa ƙarshe shi ma wannan hadisin hadisi ne mai rauni bai inganta ba hadisi na hudu hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda inda shi ma yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito suna wato sun taru sai ya ce ya ku taron musulmi ku kiyaye dokokin Allah ku wato ku sadar da zumuncin ku fa innahu laysa min thawabin asra min silatir rahim har zuwa karshe shi ma wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne dha'ifun jiddan hadisin Abi Bakara shi ma kullu dhunubi yu'akhiru Allahu ma sha'a minha ila yawmil qiyama illa uquqal walidain dukkan wasu zunubai Allah yakan daga kafa ya jinkirta wa masu aikatawa su wato masu aikata su har zuwa tashin alqiyama amma banda sabawa iyaye fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat shi ma wannan hadisin da'ifi ne hadisin na shida hadisin Abdullah ibn Abi Aufa hadisi ne mai tsawo, shi ma hadisi ne wanda yake bai inganta ba, cikin isnadin akwai fa'id abul warqa wa huwa matrukun. Sannan mun karanta hadisi na bakwai, hadisin Abdurrahman bin Samura, inda shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata rana suna masallacin Madina, sai ya ce inni ra'aytul bari hatta ajaban, naga wani abun al'ajabi jiya, ra'aytu rajulan min ummati, naga wani mutum cikin al'ummata, ja'a malakul mauti ya kabidu ruhahu, mala'ikan mutuwa ya zo ya karɓi ransa, faja'ahu birruhu biwalidaihi, sai biyayyar da yake wa iyayensa ta zo farar da anhu ta hana dauki ransa. Wannan hadisin shi ma hadisi ne mai tsayi, hadisi ne wanda yake shi ma bai inganta ba, yana da rauni. Hadisi na takwas, hadisin Abdullahi dan Abbas, shi ma da annabi ya ce ma min waladin barin yanzuru ila walidatihi nazarata rahmatin illa kana lahu bi kulli nazaratin hajjatun mabrura, wannan shi ma bai inganta ba. Akwai hadisin Jabir, hadisi na tara, manzo Allah yake cewa annazaru fil mushafi ibadatun, kallon alqur'ani ibada ne, kallon da da yake wa iyayensa ibada ne, kallon Ali ibn Abi Talib shi ma ibada ne. Wannan shi ma hadisi ne wanda yake mawdu'i, hadisin ƙarya ne. Hadisi na goma, hadisin da ummul mu'minin Aisha aka ruwaita da gare ta, take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma barra abahu man shadda ilaihi tarafa, wato bil gadab, duk wanda saboda fushi ya harare ainihin wato mahaifinsa, to wannan ma barra bai wa babansa biyayya ba. Wannan shi ma hadisin bai inganta ba. Hadithin Aisha, hadithi na 11, Allah ya kara mata yadda, za a ce wa mai saba wa iyaye i'mal ma shi'ta min adha'a fa inni la aghfiru laka, Allah zai ce ka aikata duk da'ar da zaka yi na biyayya ga Allah, amma Allah ba zai gafarta maka ba. Wannan shi ma hadisi ne wanda yake bai inganta ba ta fuskar isnadi. Hadithi na ainihin wato 12, hadithin Ali ibn Abi Talib, shi ma hadithi ne da bai inganta ba. Haka hadithin Al-Hasan, hadithi na 13 bai inganta ba. Da haka za mu tashi hadithi na 14, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thalathun laysa li ahadin minan nas fihinna rukhsa. Ali ibn Abi Talib ya ruwaya hadithi yake cewa manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce thalathun laysa li ahadin minan nas fihinna rukhsa, abubuwa uku babu wani sassauci da aka yi wa wani daga cikin mutane a cikinsu. Birrul walidain, biyayya ga iyaye, wannan babu wanda aka daga masa kafa ko aka yi masa sassauci cewa ba sai ya bi iyayensa ba, babu shi. Musliman kana au kafiran, musulmi ne ko kafiri. Wal wafa'u bil ahad, na biyu cika alkawari li muslimin, ga musulmi kana au kafiran ko ga kafiri, wannan shi ma babu sassauci. Wa da'ul amanati ila muslimin kana au kafirin, haka da bayar da amana ga wanda ya baka musulmi ne ko kafiri, wa'annan abubuwa guda uku dukkaninsu babu sassauci ga wani daga cikin mutane, ainihin wato ya zamto ya gaza yinsu. Wajibi ne kowa da kowa ya wa iyayensa biyayya, musulmai ne ko ba musulmai ba, wajibi ne cika alkawari ga musulmi ko ga kafiri, wajibi ne rike amana da mayar da ita zuwa ga mai ita, ko da musulmi ne ko kuma ba musulmi ba. Wannan hadithin Imam al-Baihaqi ya ruwaye shi a cikin Shu'ab al-Iman, mujalladin sa na 6, shafi na 204, isnadin sa yana da rauni, wato isnaduhu, wato isnadun da'ifun bi marra. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatu sakhita alaihi abawahu ghayra zalimain lahu. Hadithin Abi Hurairah, Allah ya kara masa yadda, yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuqbalu salatu sakhita alaihi abawahu, wai ba a karbar sallar wanda iyayensa suke fushi da shi, ghayra zalimin lahu, kuma ba suna masu zaluntarsa ba, suna fushi da shi ne bisa wani haƙƙin su da ya tauye musu, bisa wani laifi da wani saba musu da yayi suke fushi da shi, to wannan Allah ba zai karbi sallarsa ba. Ba inda kuma yana da gaskiya su suka zalunce shi ba, to anan dan sun yi fushi da shi akan rashin gaskiya, ba shi yake magana ba, ana magana inda suna da gaskiya sun fi shi gaskiya, kuma ya jawo suka yi fushi da shi, Allah ba zai karbi sallarsa ba. Wannan shi ma hadisin bai da inganci. Ibn al-Jawzi ya fitar da shi a cikin al-Birr wa Sila, shafi na 101, bi isnadin fihi al-Waqidi, a cikin isnadin akwai al-Waqidi wa huwa muttahamun bil kadhib, shi kuma ana tuhuma sa da ƙarya. Ka duba Mizanul I'tida al-Mujalladi na 3, shafi na 662 zuwa 666. Wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljannatu tahta aqdamil ummahat, aljanna tana karkashin kafar iyaye mata, man shi'ina adkhalna, wanda suka ga dama su shigar da shi, wa man shi'ina akhrajna, wanda suka ga dama kuma su fitar da shi. Wannan hadithin shi ma ad-Daulabi ya ruwaice shi a cikin al-Kuna wal Asma mujalladi na 3 shafi na 1091, al-Qudai a cikin Musnad al-Shihab mujalladi na 1 shafi na 102, haka Ibn Adi a cikin al-Kamil mujalladi na 8 shafi na 62, al-Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin al-Da'ifa ya kawo shi hadisi na 592, hadisi ne mawdu'i, hadithin cewa aljanna tana karkashin uwa, kafar uwa, in ta shigar da wanda ta ga dama ta fitar da wanda ta ga dama. Wannan shi ma hadithin bai inganta ba ta fuskar isnadi, bal ma hadisi ne na ƙarya, hadisi ne mawdu'i. Kuma hadithin da Imam Ahmad ya ruwaita a cikin Musnad ɗinsa, hadisi na 15538, da kuma abinda Imam An-Nasa'i ya ruwaita a cikin littafinsa a wato hadisi na 3104, haka abinda Ibn Majah ya ruwaita a cikin shi ma sunan ɗinsa, hadisi mai lamba ta 2781, daga Muawiya ibn wato Jahima, wannan ya wadatar da mu ba sai mun dauki wancan hadisin wanda bai inganta ba, wanda aka ce Jahima radiyallahu anhu ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace inni aratu an aghzuwa, yace ina so zan je in yi jihadi in yaki, fajitu astashiruka, sai nazo wajen ka ya maikin Allah ina neman ka ban shawara. Qal, sai Annabi yace da shi alaka walida, kana da mahaifiya? Qala na'am, yace eh ina da ita. Qala izhab falzamha, yace ka je ka lazumce ta ka hidimta mata, fa innal jannata inda rijlaiha, aljanna tana nan wajen kafafuwanta. Wa huwa hadithun hasan, wannan kuma hadisi ne mai kyau, wa kat taqaddama mun gabatar da shi a baya mun karanta shi, da haka wannan ya wadatar da mu ba sai mun dauki wancan hadisin ƙarya wanda muka ji a wato cewa aljannatu tata aqdamil ummahat, man shi'ina adkhalna wa man shi'ina akhrajna, wannan hadisin ƙarya ne. Wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qabbala baina ainai ummihi kana lahu sitra minan nar, duk wanda ya sumbaci tsakanin idanun mahaifiyarsa, wannan sumbatar da yayi za ta kasance masa sitra da hijabi daga shiga wuta, ma'ana Allah ta'ala zai tsare shi daga shiga wuta sanadiyar sumbantar ainin idanun mahaifiyarsa da yayi tsakanin idanunta saboda kauna da tausayawa da kulawa. Wannan hadisi ma hadisi ne wanda Imam al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman ya ruwaice shi a mujalladi na 10 shafi na 200 ko hadisi na 268, Ibn Adi a cikin al-Kamil mujalladi na 3 shafi na 296, wa qala hadha munkar, yace wannan hadisi munkari ne isnadan wa matanan, isnadin akwai nakara a ciki, haka matanin ma akwai nakara a ciki, da haka hadisi ne wanda yake bai inganta ba. Hadithi na 18, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abdal muti'a liwalidai, lalle hakika bawan da yake wa iyayensa biyayya, wal muti'a li rabbil alamin, yace kuma yi wa ubangijin halittu biyayya, ma'i fi a'la illiyin, manzon Allah yace muna tare da shi a can saman illiyin. Wannan hadithin shi ma yana nuna falalar biyayya ga iyaye, domin duk wanda yayi wa iyaye biyayya yayi wa Allah biyayya, to yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can a'la illiyin. Wannan hadithin shi ma Imam al-Baihaqi ya ruwaice shi a cikin Shu'abul Iman Ibn al-Jawzi a cikin al-Birr wa Sila shafi na 79, haka ad-Dailami a cikin Musnad al-Firdaus, shi ma kamar yanda yake cikin al-Gara'ib al-Multaqata wato hadithi na 2160, wa qala al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin ad-Da'ifa sha wato hadithi na 833 yace mawdu'u, yace wannan hadisin ƙarya ne. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barra. Hadithin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zara qabara walidai, wai duk wanda ya ziyarci kabarin iyayensa, aw ahadihima ko ɗaya daga cikin su, fi kulli jumu'atin kowace juma'a duk sati zai je kai ziyara sau ɗaya, gufira lahu, an yi maka gafara, wa kutiba barran, kuma za a rubuta cikin yara masu nagarta da biyayya ga iyaye. wannan hadithin shi ma Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Mu'jam Al-Awsat mujalladi na 6 shafi na 175 Al-Baihaqi cikin Shu'abul Iman cikin Shu'abul Iman mujalladi na 10 shafi na 298 Al-Shaykh Albani a cikin Ad-Da'ifa hadithi na 49 ko shafi na 49 yace mawdu wannan hadithin ƙarya ne عن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فيها بفاتحة الكتاب تنادي يا محمد لأجبتها لبيك وانا حديث طلق بن علي كنا يتي يا جمع الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا law adaraktu walidayya manzo Allah da kansa yace da dai na riski iyaye na aw ahadahuma ko da na riski ɗaya daga cikin su wa ana fi salatil isha kuma ya kasance ina cikin sallar isha wa qad qara'tu fiha bi fatihatil kitab har ma na karanta fatiha a cikin sallar isha tunadi sai naji mahaifiyata ta yi kira tace ya muhammad la ajabtuha to da na amsa kiranta labbaiki in ce na'am su kiranta wato labbaiki kenan wannan shi ma Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin Shu'abul Iman mujalladi na 10 shafi na 284 ash-Shawkani ya faɗa a cikin al-Fawaidul Majmu'a shafi na 230 mawdu yace wannan hadithin ƙarya ne wa Muhammad ibn al-Munkadir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك أبواك وأنت تصلي فأجب أمك ولا تجب أباك أنكر بودك محمد ابن المنكدر الله يكارا مسيح دايتي منزان الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك أبواك إذن إيا ينك سكا كراك وأنت تصلي كما كان صلى فأجب أمك أمس كرا مهي فيرك wala tujib abaka makarka amsa kiran babanka an gane ku wannan wai dan a nuna cewa haƙƙin uwa yana da girma sosai kamar yadda mun karanta a baya fiye da na uba amma wannan hadisin shi ma bai inganta ba hadisi ne wanda Ibn al-Jawzi ya rawaice shi a cikin al-Birr wa Sila shafi na 65 Shaykh Albani a cikin Ad-Da'ifa ya ce hadisi na 2744 ya ce mawdu wannan shi hadisin ƙarya ne وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل 10 هجج أنكر بودك جابر عن عبد الله الله يكارا مسيح دايتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من حج عن أبي وانده ومهي فنسا وأمه دمهي فيسا ايكن حج فقد قضى عنه حجه توشيما يابيا ايكن حجنسا ya cika aikin hajjin sa shi ma wa kana lahu fadlu 10 hijajin kuma zai samu falalar aikin haji sau 10 an gane ko ma'ana tunda yaje yayi musu shi ba sai yayi ba yi musu din shi ma haddan shi ma ya zama kaman abin nan shi bal ma falalar da zai samu kaman yaje aikin haji sau 10 wannan hadisin shi ma Imam At-Tabarani ya rawaice shi a cikin sunan din sa hadisi na 2610 Abu Hatim ya ce batil ce wannan hadithin batil ne kama fil ilali kamar yanda yazo cikin al-ilal libnihi na shi dan ibnu abu hawa wato ina shi dan abu hatim mujalladi na 3 shafi na 231 wa an abi hurairata wa abi sa'id radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqul ya ibna adam ittaqi rabbak wa bir walidayk wa sil rahimak yuzad laka fi umrik ويسر لك يسرك وتجنب عسرك ويبسط لك في رزقك يا ابن آدم أطيع ربك فتسمى عاقلا ولا تعص ربك فتسمى جاهلا وانا حديثي لنا أبي هريرة الله يكارى مصر يدى شيد أبي سعيد الخضري الله يكارى مصر يدى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان يقول من ذا الله ينأتي يا ابن آدم يا كيد أن آدم اتقي ربك ka kiyaye dokokin ubangijinka wa birra walidayka kayi wa iyayenka biyayya ka kyautata musu ka faranta musu wasil rahimak ka kuma sadar da zumuncinka yuzad laka fi umrik za a ƙara maka tsawon rayuwarka wa yassara laka yusruk za a sauƙaƙa maka al'amuranka
وتجنب أسرك كما زا أني سنتد كيدك أنا دك كي فاما كو كي تشكين سو ويبسط لك في رزقك زاكم أيال وتا أكم شمف دامك أرزقينك يا ابن آدم يا كيدان آدم أطيع ربك كي وبنجزنك داعا تسمى عاقلا سي أكراك ميهنكلي ولا تعس ربك كسابا وبنجزنك فتسمى جاهلا سي أكراك جاهلي وانا شما حديث كرياني Al-Harith ibn Abi Usama ya ruwaice shi a cikin Musnad dinsa a hadisi na wato 841 Al-Hafiz a cikin Al-Matalibul Aliya da mujalladin 13 shafi na 725 ya ce mawdu wannan hadisin ƙarya ne An ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min rajulin yanzuru ila ummihi rahmatan laha illa kana lahu biha hajjatun maqbulatun mabruratun an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin babu wani mutum yanzuru ila ummihi da zai kalli mahaifiyarsa rahmatan laha dan tausayinta dan jin kanta illa kana lahu biha hajjatun face wannan kallo sai ya zama ya samar masa ta dalilin kallon ya samu wato wannan kallo da ya mata ya samu ladan aikin haji kuma hajjin maqbulatun karbabbe mabruratun kuma kubutaccen aikin haji an gane ko wannan shi ba hadisin bai inganta ba hadisi ne wanda Ibn al-Jawzi ya kashi a cikin Al-Birr wa Sila shafi na 90 shafi na 68 a cikin isnadin sa akwai rauni ana anasin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khamsati dananira afdaluha dinarun anfaqatahu ala waliday ala walidatik wa dinarun anfaqatahu ala walidik wa dinarun anfaqatahu ala nafsik wa iyalik wa dinarun anfaqatahu ala dhi qarabatik wa akhassuha wa aqalluha ajran dinarun anfaqatahu fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bi khamsati dananir kuna san in ba ku labarin wasu dinarai guda biyar afdaluha kuma mafi ladan cikin su mafi falalar su dinarun shine dinarin da anfaqatahu ka kashe shi ka ciyar da shi ala walida shi ga mahaifiyarka duk a cikin kudaden ka kasa kudin gida biyar kudin da yafi kowanne shine wanda ka ciyar da mahaifiyarka wa dinarun sai kuma kudin da anfaqatahu ka kashe shi ala waladika ala walidika akan mahaifinka wancan wanda ka kashe akan mahaifiyarka wannan kuma akan mahaifinka wa dinarun anfaqatahu ala nafsik sai kuma dinarin da ka kashe wa kanka wa iyalika da iyalinka wa dinarun anfaqatahu ala dhi qarabatin da kuma dinarin da ainihin wato ka kashe shi ga ƴan uwanka makusanta wa akhassuha wa aqalluha ajran mafi kaskanci cikin waɗannan kuɗaɗe da ka kashe mafi karancin samun lada a duk kuɗin da zaka kashe dinarun anfaqatahu fi sabilillah shine dinarin da ka kashe shi sabida Allah cikin ɗaukaka addinin Allah mana wancan dinaran duk da ka kashe wajen kula da iyayenka kula da iyalanka yafi falala lafiya da wanda zaka dauka ka kashe shi wajen jihadi fi sabilillah wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda Ibn al-Jawzi ya ruwaice shi a cikin Al-Birr wa Sila shafi na 82 bi isnadin da'if jiddan da isnadi da'ifin jiddan wato wanda yake da rauni sosai wa yughni anhu ma rawahu muslim amma akwai hadisin imam muslim ya wadatar da mu ba sai mun yi aiki da wannan mai raunin ba hadisi mai lamba ta 995 hadisin abi huraira qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace dinarun anfaqatahu fi sabilillah dinarin da ka kashe shi saboda daukaka addinin Allah wa dinarun anfaqatahu fi raqabatin da dinarin da ka kashe shi wajen yan tabayi wa dinarun tasaddaqata bi ala miskinin da dinarin da ka kashe shi wa talakawa miskinai wa dinarun anfaqatahu ala ahlika da dinarin da ka kashe shi a gidanka wajen iyalanka a'azamuha ajran wanda yafi girman lada a cikin waɗannan dinaran allazi anfaqatahu ala ahlik shine wanda ka ciyar da iyalanka an gane ko to wannan kaga shi hadisi ne ya inganta wannan ya wadatar ba sai mun yi aiki da wancan ba wannan ma kaga shi ma ya fito da daraja da falalar ainihin wa'inda zaka ciyar in ka samu kuɗi wa'inda zai kamata su fara ainihin wato cin gajiyar kuɗin ka ga suna an gaya ma an Sufyan ath-Thawri yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga Sufyan ath-Thawri shi kuma yana daukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana cewa annabi ya ce naumur rajuli ma abawaihi fil bait, mutum yayi bacci tare da iyayensa a gida daya, ala ko a daki daya, ala arikatihi akan karagarsa ko gadansa ko kujerarsa, yudhikuhuma wa yudhikanihi, yana basu dariya suna bashi dariya, ana labari yana gaya musu maganganu masu dadi suna dariya, shi ma suna bashi labaransu irin na wannan lokaci nasu, su ma suna ainihin sa shi dariya. Wannan abin da mutum yayi khairun shi yafi alheri, min jihadin bisayfi, sama da mutum ya fita jihadi da takobi, baina safaini, ya zama tsakanin sahu guda biyu fi sabilillahi, wajen daukaka addinin Allah, hatta yanqati'a, har ainihin wato ya yanke. An gane ko? Ma'ana mutum yayi bacci tare da iyayensa a daki daya, akan shimfiɗa daya, yana musu raha, yana kwantar musu da hankali, yana gaya musu magana mai dadi, suna yi mai dariya ta farin ciki, su ma suna bashi labari irin na zamanin su, suna bashi dariya. Wannan wai yafi alheri sama da jihadin da mutum ya dauki takobi, yaje ya shiga tsakanin sahu na musulmi da wanda ba musulmi ba, ko kuma kace ya shiga tsakanin sahu guda biyu na abokan fada fi sabilillah, kuma saboda Allah, hatta yanqati'a, har zuwa lokacin da wannan ainihin wato jihadi zai yanke. To wannan wancan aikin da yayi yafi wannan falala. Wannan hadisin shi ma Ibn Manda ya ruwaice shi a cikin Musnad Ibrahim Ibn Adham a hadisi na 21 ko shafi na 21, Ibn al-Jawzi a cikin Albir Wasila shafi na 80, wa hadha mu'dalu la yasihu, wannan hadisin akwai i'dali a cikin sa, bai inganta ba, domin Sufyan ath-Thawri ba sahabi bane, da haka an samu i'dal, akwai wata illa da take faruwa a cikin isnadi da ake kiranta i'dali, wannan hadisin mu'dal, an gane shi ake kira mu'dal, da haka hadisi mu'dal kuma bai inganta ba, hadisi bane ingantacce. Wa an al-Hajjaj bin Dinar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna min al-birri ba'da al-birri. Hajjaj ibn Dinar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna min al-birri ba'da al-birr, wato yana daga cikin biyayya kan biyayya, an tusalli alaihi, ba kai wa iyayenka sallah ba'da salatika, bayan kai sallaka, wa anta suma anhu, ba kai musu azumi ba'da siyamika, bayan kai azuminka, wa anta saddaqa anhuma ma'a sadaqatika, kuma ka dinga yin sadaka a madadin su tare da yin sadaka akan kanka, duk sanda zaka bayar da sadaka dan ka samu lada, man karka manta da iyayenka, su ma ka kai sadakar gare su. Wannan hadisin Ibn Abi Shayba ya ruwaice shi mujalladi na 3 shafi na 59, Al-Khatib Al-Baghdadi a cikin Tarikhul Baghdadi ya ambace shi ainihin wato mujalladi na 1 shafi na 381, haka Ibn Abi Hatim a cikin Al-Jarh wa Ta'dil shi ma ya ambace wannan hadisi mujalladin sa na 1 shafi na 274, wa hadha mu'dal, shi ma wannan akwai i'dali a cikin sa, hadisi ne mu'dal. Wa qala al-Mubarak Mubarakafuri, wato Mubarakafuri a cikin Tuhfatul Ahwazi mujalladin sa na 3 shafi na 276, yace da'ifun la yasluhu lil ihtijaj, wannan hadisin da'ifun la yasluhu lil ihtijaj, wato hadisi ne mai rauni da ba za a iya yin hujja da shi ba. A Mu'adh bin Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tuba lahu zada Allahu fi umri. Hadisin Mu'adh ibn Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man barra walidai, duk wanda yayi wa iyayensa biyayya, duba lahu, aljanna ta tabbata a gare shi, farin ciki ya tabbata a gare shi, zadallahu fi umrihi, Allah zai kara masa tsawon rai. Wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Adabul Mufrad hadisi na 22, Imam Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir mujalladi na 20 shafi na 198, Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak hadisi na 7257, wa da'afahu al-Albani fi da'if al-Adab al-Mufrad. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce wannan hadisin mai rauni ne, ka koma cikin da'if al-Adab al-Mufrad. Wa an Abi Kahil qal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lam ya Aba Kahil, أنه من بر والديه حيا وميتا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. قال قلت كيف يبر والديه إذا كانا ميتين؟ قال برهما أن يستغفر لوالديه ولا يسب والدي ولا يسب والدي أحد فيسب والدي. an karbo wannan hadisin daga Abi Kahil yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ya ce ka sani ya kai Abu Kahil yanda al'amari yake annahu man barra walidayhi duk wanda yayi wa iyayensa biyayya hayyan wa mayitan suna raye ko sun mutu kana haqqan ala Allah haqqi ne akan Allah an yurdiyahu yawmal qiyamati ya yadda da shi ranar alqiyama qala qultu sai na ce kaifa ya barru walidayhi to ya mutun zai yi biyayya ga iyayensa idan kana mayitaini in sun riga sun mutu qala birruhuma yace ana iya musu biyayya birruhuma yi musu biyayya an yastaghfira lahumma an yastaghfira liwalidayhi shine ya dinga nema wa iyayensa gafara wala yasubba waliday ahadin kada ya zagi iyayen kowa fa yasubba walidayhi su ma su zagi nasu iyayen ma'ana cikin biyayya da zaka yi iyayenka bayan sun mutu ka nema musu gafara sannan karka ja musu zagi duk abinda in kai za a zagi iyayenka saboda shi to kakkai wannan shi ma hadisi ne wanda yake Imam Tabarani a cikin Al-Mu'jamul Kabir mujalladin 18 shafi na 361 Al-Waqidi a cikin Ad-Du'afa mujalladin 3 shafi na 450 wa qala Adh-Dhahabi Imam Adh-Dhahabi yake cewa fil mizan a cikin mizanul i'tidal mujalladin sa na 3 shafi na 354 sanadun muzlamun yace kai wannan isnadi akwai shi da duhu wal matnu batilun kuma matanin ma na ƙarya ne وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب منكر الألباني أشكن ضعيف الترغيب والترهيب حديثي ندبو إلى الدليل ترد ستين دا تقوص يأتي حديثي نمنكر بإنغانتبا جاء عربي حديثي نتلاتين ونبلا ربا قوي يازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجم منزاء الله صلى الله عليه وسلم فقال له يتيد منزاء الله يا رسول الله يا مايشن الله لم أجد شيئا أجعله لأمي فقال صل لها yace ya ma'aikin Allah lam ajid shay'an ban samu wani abu ba aj'aluhu li ummi da zan sanya shi ga mahaifiyata fa qala salli alaha sai yace ka din kai mata addu'a ban samu abin da zan sa shi a matsayin abin da mahaifiyata za ta ci gaba da mora tana cin gajiyar sa ba bayan ta rasu sai yace ka din kai mata addu'a wannan shi ma qala Sheikh bin Baz fi majmu'i al-fatawa a cikin majmu'ul fatawa mujalladina 8 shafi na 309 yace la asla lahu yace wannan magana ba ta da asali wala yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi mana alamu cikin ilimin da muke da shi ko abin da muka sani ba mu san wannan hadisi a matsayin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba an gane ko to wannan shine kusan karshen abin da malam ya tattara a cikin wannan littafi mai albarka a wannan khatima ce al-khatima yace rifewa kanat tilka jawlatan tayyibatan yace wannan wata tafiya ce wadda take mai kyawu mai tsafta wa rihlatan shayyiqa kuma wata rihla ce wata yar tafiya ce ita ma wadda take mai wato mai sanya shauki ma fadilatin min ajallil fada'il tare da wata falala cikin manyan falaloli wa makarumatin min ashrafil makarim kuma wata karama ce karamci ne daga cikin mafi daukaka karamomi ko wato kyaututtuka ittafaqa ala fadliha wa sharafiha ashar wanda shari'ar musulunci ta hadu akan falalar waɗannan abubuwa da kuma ɗaukaka su wal aqalu hankali ma ya yadda da abinda malam wato abinda shari'a ta tabbatar a cikin wannan karatu da muka yi wal urfu haka da al'adar mutane wannan abin na girmama iyaye mutunta iyaye wato yi wa iyaye abinda suke so bai saba wanda bai saba shari'a ba kaucewa fushin su kaucewa abinda zai bata musu kaucewa duk abinda zai so sa musu rai wannan abu ne wanda shari'a ta hadu akan falalar sa da daukakar yin sa sannan hankali lafiyayye ma ya tabbatar da haka al'adar zamantakewar mutane wasajiyatul bashariya kai da dabi'a ta dan adam ma fakanat sahalatul manan wannan littafi ya zama mai saukin dauka karimatul athar fil hal wal ma'al sannan kuma mai girman tasiri fil hal anan duniya wal ma'al da kuma makoma ya ni'atat thimar wanda ƴaƴan itacen sa nunannu ne hiqatan lil khataya wal awzar kuma littafi ne wanda in ka karanta shi kai aiki da abin da ke cikin sa zai sarriyar maka da kusakurai da zunubai dhukira fiha min nususil wahyain an ambaci wani abu daga cikin nassosi na wahayi guda biyu wahayin alqur'ani da sunna wa ahwalin nabiyyin da halayyar annabawa wasiratu salafis salihin da tarihin magabata na kwarai wal ulama'il amilin da malamai masu aiki da ilimin su an ambaci nassosin da ma ya sharahu sadar abinda zai sanya farin ciki da yalwar kirji wa yahuffu alal bir abinda muka ji a cikin littafin nan yana daga cikin abinda zai sake kwadaitar da mu akan yi wa iyayenmu biyayya wa yuragibu fil ajr zai sake kwadaitar da mu wajen yin wannan aiki dan mu samu lada wa tabi'a zalika masail sannan bayan haka kuma abinda ya biyo bayan bayani akan haka mas'aloli ne muta'addida waɗanda suke masu yawa wa fatawa mutanawwi'a da fatawoyi daban-daban yakthuru lihtijaju ilaiha wanda in aka ce kowace fatawa da kowace mas'ala sai an kafa mata hujja to abin zai zaman to littafin yayi yawa wa ila amsaliha ko kuma ire-iren sun aka ce komai sai an kawo wa masailu hadhal babi tatajaddadu bi istimrar dan haka mas'alolin wannan babi na biyayya ga iyaye da kaucewa fushin su da saba musu tana sabunta ne wannan babi yana sabunta bi istimrar kuma yana mai cigaba wato cigaba yake dan haka ko da yaushe ana jaddada mas'alolin ana jaddada ainihin wato mutane ana jaddada musu irin wannan masail din kowane zamani kowane irin mutane kowane irin yanayi akwai irin yanayin da za a fuskance su da shi a kuma gaya musu wannan karatu ko a gaya musu wannan haƙi mai girma dan su kokarin rike shi kuma da sauke shi bi hasabil waqa'i wan nawazil gurgudan abubuwan da suke afkuwa gurgudan yanda ake samun mas'aloli game da biyayyar iyaye ko saba musu wan nawazil gurgudan abubuwa sababbi na zamani da ke sauka gurgudan kuma yanda ake kallon wayannan abubuwan wajen fuskantar iyaye ko kuma mu'amalantar iyaye wa ahlul ilmi malamai ma abota ilmi yubayyinuna ahkama zalika suna kokarin fito da bayanin haka musta'milina alhikima suna masu amfani da hikima wa husnan nazari da kyakkyawan nazari fil awaqib karshen al'amura wa mustahdirina sharafa wa fadla hadhihi al'ibadati al'azima suna kuma kokarin halarto wa mutane wato girma da falalar wannan ibada mai girma nas'alullah muna roƙon Allah an yi wa fikana da yamana muwafaqa lil birri bi abaina wajen yi wa iyayenmu maza biyayya wa ummahatina da iyayenmu mata a haya'an wa amwatan rayayyunsu da waɗanda suka mutu wa an yu'inana muna roƙon Allah ya taimake mu ala zikirihi akan ambatansa wa shukurihi da gode masa wa husni ibadatihi da kuma kyautata ibadarsa rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana wali walidina kai gafara ga iyayenmu walil mu'minina da mu'minai yauma yaqumul hisab ranar da za a tsaya dan yin hisabi walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum